Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM, a tashar Muta VOA Africa kuma akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 29 ga watan Satumba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarin.
To kan labarin, an tura sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a wani yankin gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan wata arangama tsakanin ƴan tawaye da sojojin na Congo. A Somalia kuwa tsagirin Al-Shabab ne suka yi darar mikiya kan wani barikin soji da ke kusa da Mogadishu, babban birnin kasar, a safiyar yau Juma'a. Turere ne da aka yi akan wata gada ta jirgin kasa a babbar cibiyar kasuwancin India yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22.
Kanan labaran kenan kuka saurara. To a cikin shirinmu na yau za ku ji cewa Najeriya na dab da cika shekaru 57 da samun ƴancin kai. Sai dai wasu na ganin an samu ci gaba, yayin da wasu kuma ke ganin ai ci gaban ma irin na mai ginin rijiya ne. Ko menene dalilin haka?
Abubuwan sun tabarbare saboda tun lokacin da aka gano mai. Dama in ka diba kasashen duniya duk inda aka gano mai, za ka ga cewa babu kasashen da suka ci gaba saboda yanayi na hadde masu tsarin mulki irin namu.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda aka fara baje kolin kayayyakin kananan masana'antu da kamfanonin kirar cikin gida. Ko menene ke cika, ko me masana ke cewa game da wannan yunkuri?
To yanzu wanga biki ne wanda ke nuna abubuwan da mu matasa Niger, yawanci dai matasa ne za a ci muke iya mu sarrafa duk irin kokarin da gwamnati za ta yi. In dai har ya zamanto sector privé bai bunƙasa ba, to duk ko menene za a yi ya zama banza.
Akwai mu da shirin duniyar Amurka, amma duk kafin nan sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. An tura sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a wani yankin gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan wata arangama tsakanin ƴan tawaye da sojojin Congo. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a kasar ya ce ya tura dakarun ne waɗanda ake yi wa ikirari da MONUSCO a takaice. Ya ce ya aika da dakarun su zuwa Evira don kare fararen hula da kuma hana afkuwar hari a birnin da ke kusa da iyakar kasar ta Burundi, a ƙarshen tafkin Tanganyika ta arewaci. Wakilin sashen Faransa na muryar Amurka, Ernest Muhiru, ya ce ƴan tawayen wata ƙungiya da ake wa laƙabi da maimai ya kutumba su ne suka turo jiragen ruwa hudu cike da mayakan sa kai ta tafkin don kai hari kan wata gada a safiyar jiya Alhamis. Shugaban gundumar Uvira, Stephanie Milange Matundania, ya ce dakarun ƙasar sun kori mayakan sa kan daga birnin da kuma mafiya yawan ƙauyukan da suka kama. Wani mazaunin yankin ya faɗa wa muryar Amurka cewa jirage masu saukar ungulu na Majalisar Dinkin Duniya suna shawagi a yankin kuma al'amura sun fara lafawa. A Somalia kuwa tsagirin Al-Shabab ne suka yi darar mikiya kan wani barikin soji da ke kusa da Mogadishu, babban birnin ƙasar, a safiyar yau Juma'a ta hanyar amfani da motocin ƴan ƙunar baƙin wake waɗanda mayakansu suka mara wa baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki da ƙananan makamai. Gwamnan yankin Shabelle Ibrahim Adan Najah ya gaya wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa maharan sun kai harin ne kusa da garin da ake kira Barire, mai tazarar kilomita 47 kudu maso yammacin Mogadishu. Najah ya ci gaba da cewa dakarun gwamnati sun fatattaki maharan farko da aka kai da misalin karfe 4:30 na safiya a gogon yankin, amma ƴan tsagirin suka sake kai wani harin na biyu, a nan ne aka goce da mummunar ba ta kashi. Al-Shabab ta yi ikirarin ƴan ƙunar baƙin wake sun tada nakiyoyi da aka danƙara wa motoci biyu daga bisani mayakan sa kai suka afka wa barikin. Ƙungiyar ta yi ikirarin ta kama barikin sojin tare da kashe sojoji da yawa, kuma ta kwace ababen hawa guda 11, 5 daga cikinsu motocin yaƙi ne. Kafar dillancin labarai ta Reuters ta ce kimanin sojoji 15 ne aka kashe.
Turore ne da aka yi akan wata gada jadar jirgin ƙasa a babban cibiyar kasuwancin India yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22, yayin da wasu fiye da 20 suka ji raunuka a sanyin safiyar Juma'a. jami'i mai magana da yawun ma'aikatar jiragen kasan yayi gargadin saita yu a sami karin waɗanda fitinar ta rutsa da su. Mutane da yawa ne suka nemi mafaka a gadar Alpine Stone dake tsakiyar birnin yayin da ake ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya barke ba zato babu tsammani. Ya zuwa yanzu dai babu tabbacin abin da ya jawo turmutsitsin, duk da dai akwai rahotanni da suke nuni da cewa akwai jita-jitar da take bazuwa cewar gadar ce za ta kare bayan da wani baraguzan kankare ya fado wanda ya sa mutane suka fara turereniyar barin gadar. Gadar dai ita ce ta hada tashar Alpine Stone da kuma tashar Peril da ke yammacin birni a kudancin India. Mafiya yawan lokaci akwai turmutsitsi a wannan safiya sakamakon fasinjoji na amfani da hanyar wajen fita daga jirgi a tashar jirgin kasa da ke kusa da wurin. Jami'ai Afghanistan sun ce dan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin ƴan Shi'a a babban birnin kasar wanda ya kashe akalla mutane 6 da kuma raunata wasu 27. Shaidu suka ce maharin yayi shigar makiyayi yayi kokarin shiga masallacin da ke cike makil da mutane lokacin ne wani dan sanda ya gane shi kuma ya bude masa wuta a lokacin ne maharin ya taja nakiyoyin da yayi da mara da su a daidai lokacin da ake fitowa daga masallacin bayan kammala sallah. An ce yawan waɗanda suka halaka ya haura alƙaluma da hukumomin suka bayar kuma yara suna cikin waɗanda harin ya rutsa da su. Shugaba Ashraf Ghani yayi Allah wadai da wannan hari yana mai cewa irin hare-haren ta'addancin nan ba za su sami nasarar raba kawunan ƴan ƙasar ba. Sai dai wani kakakin ƙungiyar Taliban ya musanta cewa ƙungiyar tana da hannu a harin. Wasu rahotanni suna cewa jami'an tsaron kasar sun kama mahari na biyu kusa da masallacin kamun ya tada nakiyoyin. Magoya bayan kungiyar ISIS a kasar sun dauki alhakin kai wannan harin. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya, Antonio Guterres, jiya Alhamis yayi kira da a dauki matakin gaggawa na hana mummunan yanayin da jihar Rakhine dake arewacin Myanmar take ciki, inda fiye da rabin miliyan akasari musulmai ƴan kabilar Rohingya suka gudu zuwa makociyarta da Bangladesh a watan da ya gabata. Guterres ya faɗa a wani zaman kwamitin sulhu da tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Al'amarin yana zama matsalar gaggawa ta 'yan gudun hijira fiye da kowace a faɗin duniya. Hukumar dai ta tattauna akan matsalar sau uku a cikin sirri a watan da ya gabata, amma wannan shine karo na farko tun shekarar 2009 da kwamitin ya yi magana kan Myanmar a bayyane. Guterres ya yi kira da aka kawo ƙarshen shirye-shiryen sojoji wanda ya hana kayan agaji isa da kuma 'yan agajin game da komawar 'yan gudun hijira na sa kai zuwa wurarensu na asali a cikin kwanciyar hankali.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da rahotonmu na daga Najeriya. Yayin da kasar take dab da cika shekaru 57 da samun ƴancin kai, duk da dimbin albarkatun da Allah ya yi wa kasar, masana tattalin arziki na bayyana cewa kasar na samun koma baya idan aka kwatanta ta da sauran kasashe irinta. Daga Sokoto ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani.
Shekaru 57 da samun ƴancin kan Najeriya, wasu na ganin an sami ci gaba, yayin da wasu ke kallon ci gaban a zaman irin na mai haƙan rijiya, musamman ta ɓangaren tattalin arziki. Duk da yake Allah ya huwa cewa Najeriya albarkatu masu ɗimbin yawa, masana tattalin arziki na bayyana cewa ƙasar na fuskantar koma baya ta haujin tattalin arzikin idan aka kwatanta ta da sauran ƙasashe ta kolorinta a faɗin duniya. Bashir Muhammad Acida malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Abubuwan sun taɓarɓare saboda lokacin da aka gano mai. Dama in ka diba duk ƙasashen duniya duk inda aka gano mai za ka ga cewa babu ƙasashen da suka ci gaba saboda yanayi na hadde masu tsarin mulki irin namu. Amma mu lokacin da muka ga mai din sai muka yi watsi da abin da ya taimaka mana noma da sauransu. Mun ba wasu abubuwa da ake ce ma service sector, ilimi in ka bar shi baya dole a samu matsala domin technology da ake magana da shi wanda shi ke bunƙasa kasuwanci da sauransu. Muna a baya saboda ilmukanmu sun na kasa ƙwarai da gaske, kuma abubuwan da za a yi na gwamnati da yawa ba su da yawa ba. Mutane yanzu ga in ka diba ko motocin da aka gare mu cikin ƙasa a ce a yi hanyoyin da za su ishe su can da duk babu wannan, shi yasa mutane ba za su ga cewa lokacin akwai matsaloli, dan abu kaɗan sai ya isa domin mutane kuma sannan ko sa zato ga gwamnati. Mutane yanzu suna kowa zato ne ya koma gwamnati, da kuma ba haka bane, kowa yana dogaro da kai ne.
A ra'ayin tsohon ministan kuɗi na Najeriya a jamhuriya ta biyu Alhaji Abubakar Alhaji, yana kokawa halin da Najeriya take ciki a halin yanzu idan aka yi la'akari da cewa ƙasar ta taɓa ba da rancen kuɗi ga asusun nan na ba da tallafin kuɗi na ƙasa da ƙasa wato IMF a shekara ta 1974. A hirarsa da wata jaridar ƙasar, Alhaji Alhaji ya ce shine da kansa ya rattaba hannun baiwa IMF din rance a lokacin sa'ad da yake babban sakatare a ma'aikatar kudi ta tarayya. To sai dai mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Bello Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto ya bayyana dalilin sauyawar al'amura.
A wannan lokaci shugaban kasar Najeriya na wannan lokaci gida nawa ya mallaka a Najeriya? Duk waɗanda sai ka dube su, gwamnoni na wannan lokaci gida nawa suka mallaka, kuɗi nawa suka mallaka a waje. Amma in ka duba na yanzu, wanda duka ya shugabanci ƙasa, bayan ya sauka sai ka dubi irin makudan kuɗi waɗanda ya mallaka a waje. Ai ba dukiya ce babu ba, akwai dukiyar, amma an rabe ta a tsakankanin su. Wannan shi yasa ita ƙasa kuma za ta je neman bashi yanzu a waje, da ita ke ba a IMF. Yanzu za ta je waje neman bashi, bashi nan da za ta nemo kuma akwai 'yan ƙasa waɗanda yake kuma suna da waɗannan kuɗaɗe.
Alaga wata malai ina mafita.
To mafita ita ce haƙiƙani sai mun komo mun yi kishin ƙasanmu. Lalle shi sha'ani na abin da cin hanci da rashawa sai an yaƙe shi yaƙi na gaskiya. Wanda duk kuma ya ce zai yaƙe shi ko za su yaƙe shi. To amma kuma daga ƙarshe gaskiya ita ke tabbata.
Duk da yake dai ana yi wa Najeriya kallon ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki a nahiyar Afirka, manazarta na ganin 'yan ƙasar na cikin waɗanda ke fama da ƙalubalen tattalin arziki wanda ke ƙaruwa tun daga shekara ta 1960 kawo yanzu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk. To daga Najeriya sai jamhuriyar Niger, inda aka fara cin kasuwar baje kolin kayayyakin ƙananan masana'antu da kamfanonin ƙirar cikin gida, da zummar jan hankulan hukumomi da masu hannu da shuni su bayar da tasu gudunmuwa ta yadda za a bunƙasa waɗannan kamfanoni mallakar matasan ƙasar Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muminu Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Ƙarawa matasa ƙwarin gwiwa a ayyukan da suka sa gaba domin bayar da tasu gudunmuwa a yunkurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Niger na daga cikin dalilan da suka sa ƙungiyar matasa masu kamfanoni da masana'antu buɗe wannan kasuwar baje koli Made in Niger, wacce yake samun halartar ƙananan kamfanoni da masana'antu. Kane Habibu Kadaure na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Tana yiwa kana da hali kuma kana da dubaru na sarrafa abubuwa da yawa, amma baka da mutanen da ke kama maka dan aje a saida abubuwan nan. To yanzu wanga biki ne wanda ke nuna abubuwan da mu matasa Niger, yawanci dai matasa ne za a ci muke iya mu sarrafa. Duk irin kokarin da gwamnati za yi, inda ya haya zamanto sektor prive bai bunƙasa ba, to duk komi ne za a yi ya zama banza. Inda muna so mu yi kama da kingin wasu ƙasashe na duniya wanda suka ci gaba, dole ne ya zamanto sektor prive an bashi mahimmanci.
Bayan zagayen runhunan wannan kasuwa, shugaban kungiyar cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta ƙasa Chamber de Commerce Alhashi Musa Sidi Muhammad ya bayyana cewa hukumomi za su dauki matakan kare waɗannan matasa daga masu satar fasaha.
Irin wannan abu akwai abin da ake soro. Wannan su manyan kamfanonin suka iya samu shi, za su iya dauka shi su kera shi sai su bar su a karo. Amma a wannan ma yanzu zamu dibi ya ne wajen protection intellectual kin da za a yi tare da ba su kariya wanda yake zai hana wani yayi aiki da shi, ko zai aiki da shi sai ya zo ta hanyar su zai wannan kariya. Yau duk duniya gwamnati ne take kera 'yan kasuwata da gobe su ma su je su ciyo dan su kasuwan ne na kasashen waje. Alal misali yau duk wata babban kamfani ma bai kamata ta yi aiki ba in ba a gama ta da wata karamar kamfani ta Niger wadda za ta koye gare ta.
Ba idan wannan matsala, ci gaban ƙananan kamfanoni da masana'antu wani abu ne da ke buƙatar magance wasu matsalolin na daban, in ji matasan.
Muna son a sa kamar fund guarantee daga wurin gwamnati wanda za a kai wurin bankoki. To duk wani matashi wanda aka yarda da aikin da yake yi, aka yarda da masana'antar shi masana'a ce wadda take da muhimmanci kuma take iya kawo ci gaba, ya zamanto an kama mishi. Ibisa kan abin da ya shahi M4, dole ne in kana aiki kana samu ka bada, amma kafin kake samu a kawo mana sauki ciki, ya zamanto mun fara abin ya kama hanya da kyawu. In ya kama hanya da kyawu ai harakan haraji ba ma sai sun neme ka ba, dole kai zaka neman su, saboda in kana da abokan hudda suke tambayar kai tafi nan sai sir.
Za dai a ci gaba da cin wannan kasuwar baje koli har izuwa gobe Asabar 30 ga watan Satumba, domin ba ma'aikata damar kai ziyara don kashe kwarkwatar idanunsu da kayayyaki kira cikin gida galibinsu da aka samar ta hanyar sarrafa albarkatun noma da kiwo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da ku da 'ya'yan
Allah gida Salimu Muni Barma. A nan Amurka jiya aka gudanar da taron samar da zaman lafiya a Najeriya a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta nan Amurka. Kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Maryam Bugaji ta samu halartar wannan taro. Yanda yanzu haka tana nan tare da mu a ɗakin yatsa labarin mu. Maryam barka da zuwa.
Yawwa sannu.
Yawwa to koya zaki faɗa mana game da wannan taro da aka gudanar jiya?
To dai taron da aka gudanar jiya a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato Yusuf ya tattaro shugabannin kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki a tsare-tsaren Amurka da shugabannin addini da suka hada da limamin Katolika Cardinal John Onayekan da Usman Bugaji Dr. Usman Bugaji da ya wakilci Sultan na Sokoto Muhammad Abubakar da kuma har da tsohuwar mataimakiyar shugaban bankin duniya Mrs. Obi Ezekwesili kuma ɗaya daga cikin shugabar kungiyar Bring Back Our Girls. Taron da yana kokarin samar da mafita daga kalubalen da Najeriya ke fuskanta musamman ma ka gani ga rikicin Boko Haram arewa maso gabas ga maganar ƴan Biafra ga ko ina daidai to shine ake nema a samu da mafita da wanda zai samar da zaman lafiya mai dorewa. An ce karfin soji kadai ba zai tasiri kamar yadda ake wanda zai biya bukata ba kuma Najeriya Najeriya idan tai tare to dukkan sauran Afirka sai san amsa to sai magana yadda ya kamata a magance tsananin talauci da rashin damawa da wasu wanda ake gani shike jawowa musu suna fadawa tarkon ta'addanci daidai da sauran su kuma an yi magana muhimmancin shugabanci na gari wanda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya kuma sai dan magana akan sake fasalin Najeriya inda suke ganin tsarin da ake da shi yanzu ba zai yi tasirin wajen shawo matsalolin da ake da shi ba to dai kuma an kuma jawo hankalin mutane su manta da babbaci da ke tsakanin su a zauna tare kasa daya to dai akwai ma wani maganar da a cewar shi wani hei kan ya ce sauran da ya cizo ranar Juma'a a masallaci shi ne zai garzaya zuwa coci ranar Lahadi.
To madalla Maryam mun gode kwarai da gaske. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
To mai gida a dawo lafiya.
To kwashin mai saurare ya san cewa hadura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Kin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah. Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hadura akan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage hadururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baban mai Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage hadura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
Allah yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Duniyar Amurka na Muhammad Lalo.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai karin haske ne kan kairuwar rana da ake tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu ƴan wasan kungiyoyin kwallon kafar Amurka ta zarin ruga da masu ran wasanni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. Tsohon ɗan wasan gasar ƙwallon ƙafa na hukumar NFL kuma mai tsaron gida Colin Kaepernick shi ne ya fara boran ƙin tsayawa a duk lokacin da ake raira taken ƙasa na Amurka gabanin a fara wasa. A maimakon haka sai ya durƙusa da gwiwarsa a ƙasa. Shi dai wannan ɗan wasa ya faro wannan bore nasa ne saboda abin da ya ce ana nuna rashin adalci ga sauran jinsunan da ba fararen fata ba. Gabanin halin da aka tsinci a yanzu na sa'insan da ake yi tsakanin shugaba Donald Trump da 'yan wasan daga fannoni daban-daban na wasanni mutane kaɗan ne suka marawa Kaepernick baya suke kin tsayawa a duk lokacin da ake rera taken ƙasa na Amurka. To sai dai a ranar Juma'a da ta gabata, wasu na ganin shugaba Donald Trump ya furta kalaman da ya maida wannan salon durƙusawa a ƙasa a duk lokacin da ake rera taken ƙasa abun koyi, wanda hakan ya sa lamarin ya zama daga na wasu 'yan wasa 'yan ƙalilan zuwa na 'yan wasa da dama a duk faɗin Amurka. To ko waɗannan kalamai ne shugaba Trump ɗin ya furta da suka harzuka wannan bore da 'yan wasan ke durƙusawa a duk lokacin da ake rera taken Amurka.
Wouldn't you love to see one of these NFL owners?
Shin ba za ku so ku ga ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na NFL ya sa a yi waje da ɗan abu kazan nan daga filin wasa ba? Ko kuma a ce ma an kore shi saboda sun wulakanta tutarmu?
Shugaba Trump ya yi waɗannan kalamai ne a jihar Alabama a gaban magoya bayansa, lamarin da bai yi wa 'yan wasa a fannoni daban-daban daɗi ba, ya kuma harzuka da yawa daga cikinsu musamman ma Amurkawa 'yan asalin Afirka, inda suka ƙara duƙufa wajen kwaikwayon Colin Kaepernick domin sun kalli lamarin a matsayin nuna wariyar launin fata. Sai dai duk da ƙarin masu boron da aka samu a ƙasar, shugaba Trump ya ci gaba da kare kalaman nasa.
Muna da mutane da suke wakiltar ƙasarmu, musamman sojoji da masu kai ɗaukin farko. Ya kamata a mutunta su, saboda haka idan ka durƙusa a wani mataki na ƙin karrama tutar Amurka ko takenta, hakan nuna raini.
Yanzu a farkon makon da ya gabata, 'yan wasan sun fara mayarwa da shugaba Trump martani. Benjamin Watson, ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa zaruruga ta Baltimore Ravens ne.
A duk lokacin da muka ga za a musguna ma wani abokin wasanmu, ko da daga wata ƙungiya ce, mukan ɗauki hakan a matsayin hari ne a kanmu baki ɗaya, wanda hakan ya sa ya zama dole mu dunƙule wuri guda.
Shi ma LeBron James, wanda ke buga wasan ƙwallon kwando a ƙungiyar Cleveland Cavaliers, ya faɗi albarkacin bakinsa.
It's not about the disrespect of the flag.
Wannan ba batu ne na wulakanta tuta ko dakarun Amurka ko kuma wani da ya samar wa ƙasar nan 'yanci ba. Batu ne na nuna adalci da bai wa jama'a damar su yi tsokaci kan abin da bai musu ba.
James har ila yau ya zargi shugaba Trump da amfani da ƙarfin mukaminsa wajen raba kan Amurkawa. To sai dai shugaba Trump da sakataren yaɗa labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders sun kara kalaman da ya yi a baya. Da farko ga abin da Trump ke cewa.
This has nothing to do with race. I've never said anything about race.
Wannan ba batu bane da ya shafi launin fata. Sam, ban ce komai ba game da launin fata.
This isn't about the president being against anyone.
Ku lura wannan batu ba wai shugaban yana sukar wani bane, batu ne da ya shafi miliyoyin Amurkawa na mutunta tutar ƙasa da taken mu, da kuma mutunta maza da mata da suka yi fafutukar kare waɗannan abubuwa.
Koya masu shirki kallon wannan takaddama, Daniel Kelly ƙwararre ne a fagen harkar wasanni, a kuma wata hira da ya yi da muryar Amurka ta kafar sadarwa ta Skype, ya ce yayin da mafi yawan Amurkawa'yan asalin Afirka ke kallon kalaman na Trump a matsayin masu zafi, hakan ya taimaka wajen rura wutar tada batun nuna wariya. Kowace nasara aka samu, sannan kowane ɗan wasa da ya durƙusa domin nuna goyon baya, ko kuma wani mai wata ƙungiya da ya shiga wannan fafutuka, batu ne da za a ci gaba, za kuma a ɗauki lokaci kafin a kawo ƙarshensa har sai an ga wani sakamako. Wannan kusan mafarin tafiyar ce. Kamar dai yadda masu lura da al'amura suke ta tsokaci, ga dukkan alamu kalaman shugaba Trump sun rubuta wata fafutuka da ta faro daga mutum guda a shekarar da ta gabata zuwa wata fafutuka ta ɗumbin 'yan wasan Amurka, wacce ake ganin za ta ci gaba da ɗaukan hankulan kafafen yaɗa labaran Amurka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suke da wainar kawo muku wannan shiri, musamman ma Peter Helen da Ibrahim Kalmasi Garba da Aladan Ibrahim Ayawa da wakilarmu da ke Jos Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yau tun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla an gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Abuba Mai Goro Gashuwa. Ya ce shawara ta ga mutanen Najeriya ya kamata a guji yin gine-gine a kan madatsar ruwa, sakamako ambaliya da yake halakar da al'umma na da yin asarar gidaje. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Ana zaton wuta a makira sai ga ta a musaka. Baiwa Hammata Iska da ƴan majalisar dokokin ƙasar Uganda suka yi yayin wata zaman majalisar ƙasar wani abin tar da Allah wadai ne, kuma hakan ya nuna cewa ba su san aikinsu ba a majalisar. Daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Diren Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Bilal. Wannan sako na cewa salam murya Amurka a madadin kaina da sauran al'ummar karamar hukumar daura. Muna miƙa kokenmu ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Katsina akan samar mana da tashar rediyo ta FM a garin Daura, wanda mu al'ummar karamar hukumar dauran muka dade muna bukata. Da fatan za a share mana hawaye a wannan karo. Daga Lawal Sani na kawo Daura. Wannan sako na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Yau ina son ku isar min da koke dane zuwa ga mai girma gwamnan Talakawa Barista Muhammad Abdullahi Abubakar na jihar Bauchi kan ina aka kwana ne akan batun gina mana makaranta a karamar hukumar Dambam kamar yadda aka alƙauranta mana. Da fatan mai girma gwamna zai cika mana alƙawari. Daga dan kishin ƙasa Husaini Abba Dambam a karamar hukumar Dambam jihar Bauchi. Sakonmu na gaba na cewa idan har da gaske ne gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomi suna son su kawo ƙarshen sata da garkuwa da al'umma da nufin neman kuɗin fansa, ya zama wajibi su rinƙa yanke hukuncin kisa kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba ga dukkan wanda aka tabbatar da ya aikata wannan mummunar sana'a a faɗin tarayyar Najeriya baki ɗaya. Daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi. Wannan sako ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi da Alhaji Alhassan mai waya kan giwa. Suka ce tabbas alƙawarin hukunta duk wanda aka samu da marawa ƙungiyar IPOB baya da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi abin a yaba ne. Fatanmu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashe-tashen hankula. Amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe na cewa sace mataimakin kwamishinan 'yan sanda da wasu masu sace mutane suka yi a jihar Kaduna wani abin takaici ne ganin yadda wannan matsalar ta kai har ga satar jami'an tsaro. Daga Saji Saidu Daura.
Kuma kiri kenan da ra'ayoyin masu sauraro da kuke aiko mana ta hanyar email. Kafin mu kai ƙarshen shirin namu ga nazar Hausawa da takaitattun labarai.
An turo sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani yankin gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo bayan wata arangama tsakanin 'yan tawaye da sojojin Congo. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ya ce ya tura dakarun ne waɗanda ake kira da MONUSCO a taƙaice. Ya aika dakarun zuwa Evira domin kare fararen hula da kuma hana afkuwar hari a birnin da ke kusa da iyakar ƙasar da Burundi a ƙarshen tafkin Tanganyika ta arewaci. Wakilin sashen Faransa na murya Amurka Ernest Mohiro ya ce 'yan tawayen wata ƙungiya da ake kira Maimaiye Kutumba ne suka turo jiragen ruwa hudu cike da mayakan sa kai ta tafkin don kai hari kan wata gada a safiyar jiya Alhamis. Shugaban gundumar Obira Stephanie Milenge Matundaniya ya ce dakarun ƙasar sun kori mayakan sakan daga birnin da kuma mafiya yawan ƙauyukan da suka kama. A Somalia kuwa tsagerin Al-Shabab ne suka yi darar mikiya kan wani barikin soji da ke kusa da Mogadishu babban birnin ƙasar a safiyar yau Juma'a ta hanyar amfani da motocin 'yan ƙunar bakin wake waɗanda mayakan sun suka marawa baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki.
Masu sauraro a nan za mu tsaya sai kuma Allah ya kai mu can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Ms. Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da kuma bada umarni da kuma injiniya mai yau Mr. John ni Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe.